waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa musamman a arewa maso yammacin Najeriya saboda haka ne wasu ke ganin sanar wanda ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Muhammad Mutawalle da mayan hafsoshin tsaro su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya tokarcin tomba ne da mai bara Profesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Sabon Birni ne a gabashin Sokoto yankin da rashin tsaro ya kai intaha yana ganin cewa
a juma'a mai kyau ranar Laraba ake gane ta sha'anin tsaro in ba siyasa bace to ba a bayyanarwa sai dai a dauki mataki wanda ya kamata a dauka an dade ana kashin mu amma ba mu ga abinda an kai ba wanda yayi tasiri a cikin wannan kasa ko ba su zo Sokoto ba ko yana Abuja ko sojojin ga duk suna inda suke idan ana da niyyar daukan mataki wanda ya kamata a dauka domin a kai karshen su ai ana iya dauka
a haujin wasu kuma wannan abin fata ne duk da yake an shaje haka amma ba a samu muriya ba a cewar Bashir Altino Guyawa dan asalin yankin Isa duk a gabacin Sokoto
ai kaga wannan sanarwar ma da sun ka hitar na kasu ce ga harkar tsaro tashin warko domin bai kamata shi tuji ya ji za a yi haka ba bai kamata Halilu su bubu ya ji za a yi haka ba kai mu abinda muka bukata aiki ba mu bukata wani bayani bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe kasar da da sunan za a samu da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba
a jihar Kebbi ma da ke makwabtaka da jihar Sokoto wasu mazana yankuna da ke makwabtaka da jihohin Zamfara da Niger suna nuna fargaba kan shigar bakin barayi a yankin nasu kamar yadda wani mazaunin garin Dan Umaru Alhaji Sani ya shaida min
eh muna ganin waɗannan ne waɗanda suka kashe sarkin gofir to shi ne suka taso wajen mashin dare sun zo tsakanin jihar Kebbi da Zamfara nan wani lungu ne daga Dan Umaru abinda ya jera mana tumburku sha dadi ya kai sharadin kawo ya tudun bicci to shi nan akwai wasu manyan tsaunuka suka shiga suka zama shi ne suna suna kama mutane suna talawa dan mun tambaye ɗan ƙauyuka wani suka san ci da barayi sun ce mana baki ne yanzu haka akwai hanya tsakanin Dan Umar zuwa Bello sun rage ta
to sai dai gwamnan jihar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce ba abin damuwa yanzu a waɗannan yankunan domin gwamnatin sa tana karfafa gwiwar jami'an tsaro tare da 'yan banga waɗanda ke kama musu aiki
duk da mun san ma'aikatan gwamnatin tarayya ne amma kuma gwamnatin tarayya ta aiko su waɗannan jihohin namu domin su zo su yi mu mutanen mu aiki mutanen mu ne ake tsaro saboda haka mun ka ga ya dace mu ma mu yi complimenting abinda federal government suke yi muna taimaka ma jami'an tsaro da namu ta wani insani kamar allowance muke ba su a kowane karshen wata ba saboda kun bi saboda su ji daɗin tafiyar da aikin su yadda ya kamata idan motocin su suka samu damuwa kuma aka neme mu taimaka kuma za mu taimaka mu gyara musu motocin su ba saboda ko jin ba saboda al'umman mu ne suke wa aiki
wannan shirin da ma'aikatar tsaro ta Najeriya ta ayyana za ta aiwatar jama'a na ganin cewa idan har da gaske za ta yi to ta yi da gaske kada a fara a bari yan ta'adda su mayar da ramuwar gayya ga talakawa kamar yadda ya sha faruwa a baya Muhammad Nasir Murar Amurka daga Sokoto a Najeriya